masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
But I'm not, oh what a pain I've got. It must be love. There's nothing I can do. All that I want is you. Look what I'm going through. It must be love.
It must be love. Oh, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh what a feeling.
Something is wrong, alright. I think of you all night. Can't sleep till morning light. It must be love. Seeing you in my dreams, holding you close to me. Oh, what else can it be? It must be love.
It must be love. It must be love. It must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove.
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na sanyi na barka da asuba
barka ka dai malama gari da fatan sun waye gari lafiya
na tashi lafiya na ji waka ta ratsa ka
eh to wai abin ne da ake cewa tuna baya duk san da yake ba zuwa muka yi gidan disco ba amma dai muna san kana ji ta hanya kana wucewa duk san da hanya yanzu sosai
irin waɗannan wani haka ana ba magana
eh gaskiya
ai yau abin da Bature yake cewa din nan special dedication ne
ma'ana tarwatarwa ne
ta musamman
eh ta musamman ga mai sauraro ko da wani
da mai sauraro yawa Hajiya Maryam Suleiman wacce aka fi sani da mama kyauta shugabar mata niyyati Allah ta zone 3 wato ita ce take cika shekara 60 kuma tace ba waka da take faranta mata rai a rayuwar ta ba waka don William
Allah sarki to wai ki
sabini da haka yau bukin haihuwa ta ake
to to lalle dai mun tiya ta muna amma dai akwai abin ban mamaki a nan kin gane wai fulani da abin nan ne maimakon in ji ta ce a busa mata sheshe ko kuma a ce tana jin daɗin wakar dan kolo ban san ko ce sai wani dan kolo ake kiran shi ba
ai ko na san yin ai ko kan ku ya waye
ai malama Grace ni kin gani nan
joro yanzu ba a magana sallah
ai busan nan da naji ta in ga ya miki jiki na har bari yake in ga ya miki
ba a ta busa ba a ta busa
to mamman kyauta muna taya ta murna muna kuma fatan Allah ya ba da ƙarin shekaru masu alkhairi kuma masu albarka
to tunda barkar haihuwa ake nima zan mika gaisuwar baikan haihuwa gangwata inda mama comfort ita ma ita tana cika shekara duk ran da kuka yi bukin independent kuna tunawa da ita ne dan ita ranar Najeriya take ne
oh
ita kai ran da take
cike
rata bukin
cike rana ɗaya aka haife su da Najeriya dai a takeice
ita rana ɗaya aka haife su da Najeriya
to an huta
saboda haka bukin ta kuke yi
eh gaskiya kam duk ana bukin Najeriya ita ma ana bukin ta
haka muna taya Najeriya murna cika shekaru 60 da samun yancin kai muna kuma tunda dukkan waɗanda aka haifa a wannan rana kuma murna ganin wannan rana Allah kuma ya maimaita mana Allah ya sa mu cigaba a ƙasar mu ta kowace fuska da muke fuskantar kalubale
to amin kuma amin Malama Grace sai kuma mu taya murna ga iyalan Alhaji Bashir Abubakar da Alhaji Yusuf Zubair waɗanda su kuma ba murnan haihuwa bace anan murna ce ta daurin aure na yayansu da za a yi wato Zubairu Yusuf Zubair da kuma Sa'ima Bashir Abubakar wanda in Allah ya yarda za a yi shi ba yau ba wato mai zurfin ido ne Jibrila na wata yau za a yi
shi ma mai zurfin ido
ne za a yi shi Jibrila na wata yau ranar Asabar in Allah ya kai mana rai da karfe 2 na rana a masallacin Sadiq Abubakar dake kan titin Galadima Kwantareshiya to Allah sana hadi daidai
amin
dogarawa wato a new extension sabon gari Zaria jihar Kaduna to ubangiji Allah ya sa albarka kuma Allah ya sa ai lafiya a kuma gama lafiya kuma Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya daye ba
amin suma amin to sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna suma wannan aure za yi amma wannan auren yau ake yin shi tsakanin ƴaƴan marigayi maimako Galadima Sambale da Mr. Joseph Ogileku waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu yau ɗin nan Patience Joseph da angonta Ibrahim maimako Sambo za a yi auren ne a majami'ar Good News da ke wuntin Dada Bauchi da ƙarfe 10 na safe wato nan da ƴan sa'o'i kenan kana muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Salisu Abdulkadir da Alhaji Aliyu Usman Muhammad domin auren ƴaƴansu da za a yi Najib Salisu Abdulkadir da kuma Zainab Aliyu Usman su kuma za a yi auren nasu ne gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu da ƙarfe 11 na safe a gungunzo babban daki dokon makera gidan Malam Habu na Shehu mai hula Allah ya sa shehu ne ka san irin rubutun sai a hankali
eh gaskiya ne
to Allah ya sa an yi adace waɗannan ango da anguna ko angwaye ne muka ce ko anguna da angwaye ne da amare
to
Allah ya sa an adace
to an su mahane
you're my friend when I'm hungry you're my shelter from trouble when you're my anchor in life's ocean but most of all you're my best friend when I need hope and inspiration You're always strong when I'm tired and weak. I could search this whole world over. You'd still be everything that I need. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble when You're my anchor in life's ocean But most of all, you're my best friend
ke kuma wannan wato wato abokinmu ne a za mu ce murna wato Hayatuddin Ahmad Bawa saboda wato daukakar da Allah ya bashi ta samun mukamin commissioner a gwamnatin jihar Kebbi wato commissioner kuma dan majalisar dattaswa na jihar Kebbi muna fatan Allah ya masa jagora a Hayatuddin Ahmad Bawa Allah ya sa ai lafiya kuma a gama lafiya Malama Grace kika ambaci wato ne yake Allah da muka taya ita maman kyauta murna to ya sa na tuna da babanmu wanda shi kuma shine shugaban kungiyar ta ne yake Allah ta jihar Kebbi Alhaji Muhammadu dan Ali shi ma muna yi masa fatan alkhairi kuma muna fatan suna cikin koshin lafiya da sauran ƴan uwa da iyali baki daya
to mun kuma bari mu kammala wannan babin da mika gaisuwar ta'aziya an yi mana rasuwa a cikin wannan makon wata kanwar mu mai gidanta ya rasu muna mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan group captain Willy Umaru retire da matar shi Comfort da kuma ƴaƴansu Nancy da Alhamdu da Jadida wanda Allah ya musu rasuwa a cikin wannan makon
to Allah ya bada hakuri Allah ya kuma samu kuma ya kyauta da samu makoma
Lord, I hope this day is know I should, but Lord, I hope this day is good. Lord, have you forgotten me? I've been praying to you faithfully. I'm not saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand. Fortune and I don't need fame. Send down the thunder, Lord, send down the rain. But when you're planning just how it will be, plan a good day for me. Lord, I hope to stay with you. I'm feeling empty in the sun. I should be thankful, Lord, I know I should, but Lord, I hope this day is good.
Don san yin da bari mu koma kan zango wannan labari da muka muka bada makon da ya wuce
an yi tabbaciya
kai da ba magana
an yi tabbaciya gari
an mai da martani akan wannan
an ko mai da martani malama Grace amma kuma kowa ko ya faɗi gwanin nasa
kowa faɗi gwanin nasa akwai waɗanda suke cewa ai fulatani ne wane babbar bare ne wane a cikin masu
Allah ya kare ai ko annan duk an san ko wane ne amma ni dai bazan faɗa ba yau
to labarin dai kamar yadda muka bada shi labari ne tsakanin makareta abokai wani yace bada labarin cewa jaririn ciki ya gashi ya gaida shi yake sanni baba kuma domin yayi kama da mahaifinsa sai kuma wanda ya bada labarin cewa sun shiga mota daga Kaduna har suka isa Kano a ce driver motar ya mutu tun
da
suka fita ba su sani ba har sai da suka
aka shiga gidan mai aka sha
wai aka shiga gidan mai aka
sai da ana ga masa ya hito nan za a sawo sannan aka gano ya mutu
aka gano ya mutu to muka tambaye su a cikin wadanga waɗanda biyu wane ne ya fi ƙarya to na san yana mutum na farko da ya rubuto shine Muhammad Y Bajoga
to
sai Muhammad ya ce kai kowannen su baƙareci ne amma dai ne motar nan ya fi ƙarya
a'a to kin ga shi kuwa Usman Danfodio Lion dangana da magaram shi kan yana da nashi ra'ayi yace to amma dai da farko yace a gaishe ku na san yana da Grace amma wanda jariri ya gaishe shi ya cancanci a nada masa rawanin ƙarya
to da Kadiriya Riyadul Janna da Kabal Ahmed Mu'azu cewa suka yi kai ba zai iya yanke hukunci ba amma duki ta manne wallahi kowanne makareci ne
to shi kuma wato Abubakar Malam Kare daga jihar Kaduna yace gaskiya na motan nan kawai wato na direban nan ina ganin shi yafi ja hankalin shi
shi kuma Usman Fari Jebuwa wo cewa yayi gaskiya wanda yake jariri a cikin uwarsa shine yafi ƙarya kada shi kuma baba ga na Alhaji Miciya wace kai yace wallahi wallahi Grace za ku fa samu ciki da dariya. amma da yadda aka yi wanda ya bada labarin direban nan ya mace ba hillatin ne
a to kaji shi kuma to to shi ma dai Muhammad Karda da magaram Grace wato shari waye da wata doguwar dariya yace ha to amma kuma zai dace to salan DOE ban wai bambara kai wai an ce da namiji Hajara to wallahi waɗannan dukkanin su mazambata ne amma dai mai mota yafi zafafa labarin nan
to sai Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi yace a ra'ayin shi mai motin yafi ƙarya ita kuma Aishatu Musa wada barikin ladi da Maimuna mata Aliko auta kafinta Yalwa da Fatima Musa wada barikin ladi suka ce wayyo Allah cikin mu zai fashe da dariya wallahi cikin mu zai fashe da dariya da haka ba za mu iya ba sai dai ku yanke hukunci to dariya ta kace su sun kasa magana
to ita kuma Aisha Usaini Dangote karasuwa wato ita ko cewa ta yi magana gaskiya wanda yake jariri ya gaishe shi wallahi ya ci kaya kuma ina gaishe ku to amma shi Zakariya Abdullahi shi kan ce waye gaskiya mai motan nan ya yi ƙarya yanzu yace yanzu a ce wai tun daga Kaduna a ce mutun ya mutu waye amma ya tuka mota har Kano kai farfe su wato an ce sa ta da yawa kenan
ya fesa gudu a cikin ƙarya da Khalid Hassan Abubakar da Abdullahi Ahmed da Kyar Mustafa da dan kirki ki Dauda Garba da Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan da yaro Yusamu da kuma baban gida Alhaji Nuciya wata kaddukan su cewa suka yi wannan direban shi yafi ƙarya
to shi kuma Musa Malam Indo ina wato daga Kazoe a Jamhuriyar Niger shi abin da ya fara da shi yace dan ƙari
to ba
to sannan shi kin sani shi duk ba waɗannan mutanen ma suka bashi ƙarya ba da wanda ya bada labarin jaririn da mai motar shi ce waye matan nan da mata ce wai ai don yayi kama da babanka ne ka ya gane ka to yace ita ce sarkin makaryata ta mata ta wannan zamani
a to ai makaryaci ne yace matar ta ce waye ina waye ke da sai da wai akwai wata matan da ta ga mai
to kin san ana ce wai zo mu baya fushi da
makaryaci ma a kai dai na nema a leka mota to sai Saminu ne gadan kusar tafawa balewa da Muhammad dan Budam Shani da Ibrahim Lado da Gambo Baba Wuro da Bilyaminu Jamo Wulijo da kuma Aisha Usaini Dangote karasuwa dukansu suka ce dukansu makaryata ne na kin kari ba za su iya zaɓar ko guda ba
to shi ko Salihu Bala Zango da Yakubu Ali duk da yake shi Salihu Bala Zango daga tafawa balewa a jihar Bauchi yake ai kuwa direban nan nashi ya fi sauki saboda ya nuna cewa ya saba bin wannan hanya ne kuma a wannan gidan man ma ya saba tsayawa to kin ji shi ya magoye bayan ƙarya kenan
to shi a ga kaji a ce su ma abokin ba za mu ce makareci ba ne a ce su ma layin su ɗaya da waɗanda
to madalla
to sai Muhammad Karda da bagaren ya ce Grace da fatan kun tashi lafiya gaskiya abinda kuke faɗan nan abin dariya ne amma ni ma ba ma zan iya cewa komi ba sai dai kawai ina so ku gaida min abokaina Malam Ali Abdu da Jibrin Rabi'u da Kamal dan garin Dogo a tashi lafiya
to shi ko Yakubu Ali Yakubu Ali ga nashi hukunci cewa ya haba Auntie Grace ai shi kansa wanda ya ce jariri ya gaida shi ya sallama ya san an fi shi ƙarya don gaji ya ce wa abokin shi wallahi ƙarya kake yi ta yaya gawa za ta yi tuki to ga tudu ga kwari ga kwana ga ramu ga jami'an kan hanya duk ba a gane ya mutu ba sai a Kaduna to kin ga saboda haka shi mai jariri ya san an fi shi ƙarya
yanzu ba su a ce ya san akwai kowa da irin tashi shi ba lambar shi to sai Bafasi Gorko kokoshi Allah ya sa haka sunan ne yake da Sadi Musa Abubakar dan Zango da Yusufu mun kala Yusuf da Alhaji Yusuf Foreba Gashuwa da Yusuf Mai Leda Gololo da Lawan Ilyas Ismail duka su cewa suka yi direban nan yafi ƙarya
to lalle ko Izzuddin Yusuf Iziyu mai gatari da shi da Nura Abubakar gidan Abba daga Boinga ta jihar Sokoto wato duka abinda suka ce mai bar labarin direban nan ya ta zama babban makaryaci don shi na Sokoto ma cewa yayi ta yaya hakan ma za ta faru in dai ba wato dan ya buke jaye da ita ba to ke ji wata sabuwa ni dai ba ni na faɗa ba
wadan kamar yadda muka ce wadanda suka aika mana da sakonni sun fi dubu sabili da haka dole mu jabirki nan idan Allah ya kai mako mai zuwa za kuma mu ji ra'ayoyin mutane a wannan kaci kika cikin da mu gabatar a yau din nan
mar da malama gida
I don't believe the past that goes the certainty of growing old that right is right and left is wrong that north and south can get along that east is east and west is west and being first is always best but I believe in love I believe in baby I believe in mom and dad and I believe in you well I don't believe that heaven waits For only those who congregate I like to think of God as love He's down below, He's up above He's watching people everywhere He knows who does and doesn't care And I'm an ordinary man Sometimes I wonder who I am But I believe in love I believe in music I believe in magic and I believe
in
To yau kaci kika cikin labarin bujinta ne ana so a ga wane ne ya fi jaruntaka a cikin waɗannan mutanen guda biyu yau
gaskiya kin san kamar gwarjar babban latin ya ba wal bari jaruntaka ba
dan wato kamar ka sani ko da babban gore ne da babban latin a wannan labarin
mu je zuwa
labari ne da Ibrahim Iro Modake a waya aiko ba da a wannan dandalin kamar yadda muka faɗa masu saurare idan suka je suka amsa kaci kika cici su ma suna iya aiko mana da nasu kaci kika cici yace to ni ma ga nawa labarin da farko dai waɗansu mutare ne kamar yadda nace bare bare ne da Fulani da babbar bare ne da Fulani ba Fulani ne abokan juna na kin kari
ana shirin tako
shikenan suka tafiya ta kai su tafiya suka dare
to
a cikin daji suka dare suna tafiya kenan sai suka zo suka wuce wani gindin tsariya to ka san Fulani kuna irin tukunna kuna kitso
kai kwarai
to shikenan babbar bare na gaba ba Fulani ne na bi a baya babbar bare na ta bada labari yana ta bada labari ashe shi bai sani ba abokin nashi can ya baro shi baya
to
yayi kai labari bai ji an ansa ba yayi ga bai gaba abokin shi ba Fulani ba sai ya dawo ashe ba Fulani nan daidai da suka zo gindin tsamiyan nan akwai ashe wa ashe akwai azani akan tsamiyan
to
sai azani ya kama tukun kan ya kama kitsan ba Fulani ya rike
Kisan ba ihu zai yi ba ko?
Ba ihu, ai, da ihu ba.
Ai, na maza ina ba sa ihu, ai, sai dai juya ya shaji sanda gol mode. Ai,
ba Fulani da karambani. Wai, ashe wai sai ba Fulani din wai ya aje sandan ma ka san yadda suke, ai, ka sha ganin Fulani suka je kasuwa.
Ya to karin nan ya sa.
Ya kuma ma san ga mai kose
a gaban mai kose kuma ya jira ya ji me za ka yi kai na can sama me za ka yi
ya rage ba dinka a san da shi ya kakkara ta yadda yake ne ya rike
wannan kam
kokoso ya balance shike nan wai ashe yana jira ya ga aljannin nan shege aljannin ya zai mishi
wannan kam
sai shi kenan kai babbare kaje kajira 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 kaga baka ga bafilati ne bai tawo ba sai ka dawo sai yake yace ya gansha sai yace a'a to kai kuma malame me ne da yasa ka tsaya a nan sai kai wani dan iskar aljani ne nan
ya rike mu ya rike mu
tuku
maza
wai hawa ne nan ga abin da yake nufi
eh eh da kyau
yana neman ya bata mana lokaci ina tsayawa ne ga abin da yake nufi
eh
aha kenan sai babbare da yake aka ce babbare ya tsaki yace ya bude baki yace bari mu ga shegen bari in sha bishiyan nan gani
eh
ga karama wani dan karama dan iskar aljani ne ya rike ka sai fara kokarin hawa tsabiya
to fa
ya kwato abokin shi fada shi kenan ya yi da kan hawa tsabiya kenan sai babin latinin ya ce mishi to sauko mu tafi ya sake ni sauko mu tafi ya sake ni a ce shi dama babin latinin so yake gani ya koma ya bada labarin cewa ashe bare bari
tsoro
gare su
oh
to sai da fara ya miji goma ya ce ashe matsoraci ne duk kudin nan da yake matsoraci ne
to amma ina tabbatar miki ko da gaskiya ne ina tabbatar miki wannan mutumin ba zai daga daga wurin nan ba ina ai maza ba su haka nan in fara
ne inji Ibrahim Iro a cikin sujin nan wa ya fi jarintaka
to mallam mala Iro to muna godiya kwarai daga ci kuma muna sauraren ra'ayoyin masu sauraren mu amma fa ai adalci
Allah ya nuna mana mako mai zuwa a cikin babbare da babban latani wane ne ya fi jarintaka yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
understand if you take my hand then we can dance real slow to something on the radio listen to the radio oh, listen to the radio sing it on the radio playing on the radio listen to the radio oh listen to the radio they sing it on the radio the words I'd say don't seem to sound as real the songs they play that's how I really feel so listen to the radio oh listen to the radio let's get one night together baby don't go They sing it on the radio Listen to the radio Oh,